أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بعد كراتمنا للتايم صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتصفة أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكم وتر رمضان وند لتايننا مالما وننقدابي سليم بن عيد الهلالي da Ali Hassan Ali Abdul Majid. Allah subhanahu wataala ya ji gansu. Wanda a darasin mu na wancan satin mun tsaya karshen cikin dai babi wanda malam ya kawo mana yake mana bayani akan falala, wato azumi. Wato falala azumi gabaki daya, wanda mun gani irin falala azumi na farko abin da ya shahi wato azumi kariya ne, garkuwa ne wanda yake kare mutum wato daga wato shiga wuta. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutumin da wato shahawa ta mushi yawa ya zamanto yana lazumta yin azumi. Haka kuma azumi wato sababi ne na sa mutum ya shiga aljanna. Haka kuma mun gani irin yanda ladan masu azumi Allah subhanahu wa ta'ala yake cika musu shi ba tare da an musu hisabi ba, an ce lada kaza. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Haka kuma mun gani lisa'imi farhatan, wato mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Farin ciki na farko shine lokacin da zai sha ruwa, farin ciki na biyu kuma yayin da zai gamu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato ya gani sakayya da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi akan azumin da yake. Haka kuma mun gani irin falala ta azumi cewa wato bashin bakin mai azumi wato yafi soyuwa wajen Allah subhanahu wataala, wato fiye da turare na wato almiski. Wato dukkan wani turare almiski shine gaba da shi a kamshi. To bashin nan da yake zo hutau ma mutun daga bakin shi, wato idan yana azumi bai ci ba abinci wanda yake hutawa daga cikin shi, to yafi soyuwa wajen Allah subhanahu wataala fiye da wannan turare na almiski. Haka kuma mun gani cewa wato shi Allah subhanahu wa ta'ala yana lullumka wato lada wanda mun haɗe shi kenan. Zan mu tashi gaba ta shidda, inda malam yace as-siyamu wal qur'an yashfa'ani li sahibihima, wato wato azumi da shi da alqur'ani suna cetan wato ma'abocinsu. Wanda hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda malam zai kawo mana. Wato azumi shafa'a dai mun san ceto, inda babban ceto shine ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ash-shafa'atul uzma, wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wanda wannan maqaman mahmudan malamai suka ce shine wato shafa'a uzma da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ranar tashin alqiyama. Za a zo al-talikai gabaki daya, aje wajen Annabi wani, yace aje wajen wani, aje wajen wani, aje wajen wani, daga karshe dai har azo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ana laha, ana laha, sai tahi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya duka yayi sujada. A lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai lakanta mushi wasu kalmomi na yabo, ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mushi ya dago kanshi, ya nemi ceto a bashi, ya nemi duk abin da yake so wato a bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya ce ummati yana so a yi hisabi, wato a lokacin amma wato al'umma hisabi. Haka daga cikin wato shafa'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai shafa'a ta sanya wanda mutanen da za a sanya su aljanna ba tare da hisabi ba. Wannan ma yana daga cikin nau'i na shafa'a. Kuma akwai shafa'a wadda mala'iku su ma suna yin shafa'a, su ceci wasu daga wuta su shiga aljanna. Haka kuma wato annabawa da kuma salihan bayi managarta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su. Amma ana abin da zan mu gane cewa ita shafa'a tana da wasu sharuɗa.
wanda sharadi na harko na shafa'a shine zamanto Allah subhanahu wata'ala ya yarda da wannan wanda zai ceci wani kenan sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya yarda da kai tukun har zai baka dama wato ka zamanto ka ceci wato mutumin shi ma da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi kenan na harko ya zamanto kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da kai kana cikin mutane masu tauhidi tukun Allah subhanahu wata'ala zai sa ka ma cikin wanda zai ceci wasu haka kuma he an baka izini man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi kenan sai an baka izini sannan kuma shi wanda za a ce tan ma shi ma sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi shine yace illa min ba'di an yasha illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda kenan sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kuma ya yarda da shi tukun zai zamanto wato an cece shi to haka alqur'ani da shi da azumi wato suna da su ceci bayin Allah subhanahu wata'ala wanda suke yawan karanta alqur'ani ko kuma wanda suke wato yin azumi shine malam yace qala sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama wato azumi da kuma alqur'ani suna ce tambawa ranar tashin alqiyama mutumin da yake yin azumi kenan azumi zai zo shine yace yaqulu siyam azumi zai zo wajen ubangiji yace ay rob ya ubangiji mana'atuhu ta'amu wa shahawa wato nine na hana shi cin abinci saboda yana azumi kuma nine na hana shi wato ya biya shahawar shi ya biya bukatar shi ya rab sai ya ce mishi fa shafi'ni fihi ka bani ceton wannan bawan Allah wa yaqulu alquran sannan shi alqurani shi ma zai ce mana'atuhu an-nawma bil-layl wato na hana shi yayi barci da dare mutum ne mai tashi yana tahajjudi yana karanta alqur'ani mutum ne ko kuma cikin dare yana tashi yana muraja'a wato ta karatun shi na alqur'ani sai ya ce fa shafi'ni fihi ya Allah subhanahu wata'ala ka bani ceton shi sai Allah subhanahu wata'ala ya bada ceto sai ya ce fa yushafi'ani sai alqur'ani da shi da azumi wato su ceci ma abotan su kenan wannan yake ƙara nuna mana irin falala azumi azumi idan kana yin shi wato a ranar tashin alqiyama zai cece ka zai zo wajen ubangiji ya tambaya a bashi ceton ka wanda wannan kuma hakika ne ceto zai faru kamar yadda muka gani kuma azumin Allah subhanahu wataala yana da ikon ya sa shi ya zo ya wato ya nemi ceton wani kamar yadda mun gani cewa abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ga dama yana sa su yi magana amma hatta a zamanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya sa wani kututturen icce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana huduba akan shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake munbari sahabbai da annabi duka suka ji wannan kututturan iccen yana kuka to haka kenan azumi yana iye Allah subhanahu wataala ya bashi ikon yin magana a ranar tashin alqiyama wanda kuma hadisi yana nan shi ma hatta da wuta ta yi magana kenan Allah subhanahu wataala yana da ikon ya ba ma kowane irin abu ikon yayi magana haka a ranar lahira gabobinka Allah yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kenan Allah subhanahu wataala duka mai iko ne akan dukkan komai kenan anan falala azumi ta fito shine zai ceci ma'abocin shi gobe ranar tashin alqiyama sai malam yace gaba ta shi bakwai yace as-siyamu kaffaratu wato azumi wato Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zamanto kaffara wato ya zamanto kaffara idan kai wani abu na laifi ko kuma kai wani abu na kuskure daga cikin kaffarar da Allah subhanahu wataala ya sa akwai azumi kamar yanda zan mu gani kamar yanda malam ya kawo mana wato azumi daga cikin falalar shi malamai suke cewa a dukkan al'ummu da suka huce da dukkan masu bautar wani ba Allah subhanahu wataala ba wato ba a taba bautar wani gumiki ko kuma wani mushriki ko kuma wani abun bauta banda Allah da cewa ayi azumi misali wani gumki ne cikin mushrikai wanda suka gabata a ce wani mushriki yazo yana mashi azumi to azumi ba a taba yin wannan ba Allah subhanahu wataala kadai ake ma azumi saboda shi azumi malamai suke cewa Imam Ahmad yake cewa as-siyamu laysa lahu riya aw la riya fihi wato azumi babu riya a cikin shi saboda yake azumi babu wanda ya sani saboda abu ne wanda yake a cikin cikin ka niyya ce kai kuma ka zo bakkacin abinci baka cin abinci ka kaurace macin abinci da shahawa min tulu'il fajr tun daga ketawa alfajr har zuwa wato faduwar rana shi yasa azumi yana da muhimmanci mallam yace wa mimma yanfaru bihi as-siyam min fada'il wato yana daga cikin abin da azumi ya kadaita da shi na falala annallahu ja'alahu min kafarati halqir ra's fil ihram wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi wato ya zamanto kafara ga mutumin da ya aske kanshi a lokacin ihrami mallan zai kawo dalili kai ne kai ihrami ka dauki niyya haji ko niyya umara ya zamanto ka je kai aski kafin ka je ka sabke ihramin ka to ko kuma wata cuta ko kuma wani abu kamar yanda mallan zai kawo mana ayoyi wanda suke magana akan wannan li uzrin shine yace ma da wani uzuri da yazo mishi min mardin narshin lahiya aw adha fi ra's ko kuma wani wata cutuwa ce yayi misali a cikin kanshi misali kai ne ka dauki ihrami kana tafiya sai aka ga tari wani abu ya buge ka ya zamanto kenan sai an yi aski ko kuma wani abu makamancin haka wani cuta da ta same ka aw adamul qudrati ala alhadi ko kuma mutumin da ya zamanto bai da iko ko kuma bai da damar yayi hadaya mun sani mutumin da yaje haji idan yayi tamattu'i shine ya haji da umara sai yayi hadaya shine ya zamanto ya yanka wata dabba wa qatlul muahid khata'a da wato kashi wato muahid khata'an shine mutumin mutanen da aka yi alƙawari da su misali mutum ne ba musulmi ba yazo garin ku amma ya zamanto yana an yi alƙawari da shi cewa zai zamna ko kuma kun dauke shi ujira to sai aka samu wani cikin musulmi ya kashe shi a kuskure to wannan shi ma daga cikin kafara akwai azumi kamar yanda mallam zai kawo wato aya a haka nan wahinsul yamin haka kuma yace da yin rantsuwa wato rantsuwa irin kai rantsuwa to kafarar rantsuwa daga ciki akwai azumi haka kuma waqtul sayd fil ihram da kashe ko kuma da yin harauta lokacin da kake da ihrami mutum ne ya dauki ihrami zai tai umara ko zai tai haji sai ga wata barewa heje ya halibeta to wannan shi ma daga cikin kafara yin akwai azumi kamar yanda zan magani mallan yace wa zihar da zihari mutun ya kaurace ma matar shi yace ya kamanta ta da mahaifiyar shi yace tajidu zalika mubayyinan fil ayatil atiya mallan yace duka wannan zan mu same shi a bayyane wato a ayoyi wanda suke zawwa qala allah ta'ala sai mallan ya fara mana da abin da ya shafi wato haji shine yace قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ان اتوا واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الحري ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحري فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد haram wattaqu Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atimul hajj wal umrata lillah wato kutika wato abin da ya shafi haji da umara wato dan Allah subhanahu wa ta'ala kenan ku yi su da ikhlasi fa in uhsirtum famastaysara min alhadi wato idan ya zamanto kun dauki niyya haji ko kuma niyya umara akan hanya sai aka samu ana yaki buk samu ba kuka isa ko kuma wani abu ya sa kun kasa isa ku je ku sabke umaran nan to sai ya zamanto ku aje a lokacin nan kenan ku aje ku yanka wato hadayaku sai yace wala tahluqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla idan ya zamanto wato kun dauki niyya ihrami ka dauki ihrami zakka yi haji kada kai aski har sai ka je hadayarka an iske ta in an kai ta inda za a yanka ta wato shine Mina kenan an sako daga Mina an yanka sai ka je kai askin ka ko kuma an sako wato daga haji sai yace faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi ga mutumin da ya kasance bai da lahiya ko kuma yana da wata cuta a saman kanshi yayi aski to fa fidyatun min siyamin to fidyat da zai yi ta kafara shine azumi aw sadaqatin ko kuma yayi wato sadaka aw nuskin ko kuma yayi yanka fa idza amintum faman tamatta bil umrati ila al hajj idan kun samu nutsuwa kun samu aminci wato a hanyar ku babu wani tashin hankali za ku iya zuwa ku yi haji lahiya lau to faman tamatta bil umrati ila al hajj duk wanda ya samu yaje haji yayi tamattu'i ya gama umara da haji a lokaci guda menene umara da haji mafi yawa alhazzai da suke tayya suna yin tamattu'i wanda tamattu'i shine idan ka je makka ka dauki umara da farko ka je ka aje umara sai ka zamna ka hudda ihramin ka je kai aski bayan lokacin haji in yazo sai ka dauki ihramin ka kuma kai niyyar haji ka tahi to shine ake cewa tamattu'i abu laguro guda ka gama umara da haji a lokaci guda to idan kai wannan tamattu'i shine annabi Allah subhanahu wataala yake cewa to ya zamanto kai hadaya labudda he kayanka hadaya kayanka wato hadaya idan baka samu ba hadaya shine yace fa man lam yajid idan wanda bai samu ba hadaya ya yanka ta kuma yayi tamattu'in haji shine yace fa siyamu salasati ayyamin fil haji yayi azumi kwana uku a lokacin a makka kenan lokacin haji kenan ya zama to kai azumi kwana uku a can wa sab'atun idza raja'tum idan kuma ka dawo garinku ka dawo gida sai kai azumi guda bakwai sai yace tilka asharatun kamila wannan sune azumi kenan guda 10 kai sune kenan kamar kafarar da baka samu ba kai hadaya sai yace ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما wannan wanda zai yi azumi sai mutumin da ya kasance babu iyalin shi wato a nan haramin makka misali ba dan makka shi bai bayaye ba wannan wanda ba dan makka ba shine idan bai samu ba hadaya zai zamanto yayi azumi kwana uku a can kuma sannan idan ya dawo garin su yayi azumi kwana bakwai sai yace wattaqullaha kujzuran Allah wa'lamu anna Allah shadidul iqab kusan da cewa Allah subhanahu wata'ala mai tsananin hukuma ne mallan ya kawo mana wannan aya dan ya nuna mana kenan kaffaran mutumin da bai samu ba yin hadaya mi zai shine azumi kenan wannan yana daga cikin falala azumi ba a ce ba in baka samu ba hadaya ka je kai sadaka ba a ce ba in baka samu ba hadaya ka je kai sallah ba a ce ba in baka samu ba hadaya ka je kai kaza sai aka ce ma to ka je kai wato azumi kenan wannan yake nuna mana irin falala azumi haka aya ta gaba yake cewa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima wato ga mutumin da ya zamanto an kashe wani mu'ahid me yake cewa mu'ahid shine mutum ba musulmi bai zamanto amma tsakankaninku akwai alƙawari ne ya zama a garinku zai samu aminci sai aka samu cikin musulmi wani ya kashe shi a kuskure to na warko za a bada diya zuwa ga shi iyalin wannan wanda aka bari aka kashe shi za a ba su diya wa tahriru raqaba kuma a iyautar da wato mummun raqaba shine bawa mummuni ko kuma mummuna to kuma ga mutumin da bai samu ba wannan menene zai kafara shi shine siyamu shahrayn mutatabi'ayn zai yi azumi wata biyu a jere kenan idan baka samu ba fidiya ko kuma diya abinda zakai shine zakai azumi wato wata biyu a jere shine zai zamanto ma kafara akan wannan wato kashe mu'ahid da kai akan kuskure kenan nan ma ya ƙara nuna mana falala azumi cewa an sanyo shi akan wannan haka kuma aya ta gaba Allah subhanahu wataala yake cewa la yu'akhidhukumullahu billaghu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin dhalika kaffaratu aymanikum idha khalaftum wa hafizu aw wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun wato game da mutumin da ya zamanto yayi rantsuwa idan zai kafarar rantsuwar shi amma ba irin rantsuwa ba shine yace la yu'akhidhukumullahu billaghu fi aymanikum irin rantsuwa wanda ta yau da gobe mutun ya saba kana ina wallahi gari kaza na tai wallahi kaza irin wannan to Allah subhanahu wataala yayi rangwame akan wannan amma kai ne kai rantsuwar cewa ba ka yi kaza ba kuma he ka je kai abin rantsuwa ta bil azama kai rantsuwai cewa wallahi kaza kaza kawo bazan yi ba ko kuma yace wallahi wani ba zai zo ba he yazo sai kai kafara kafarar da zaka yi shine ya zamanto ka ciyar da miskini guda 10 miskini ka ciyar da shi guda 10 irin da abincin da ake ci a garin ku kenan ka ciyar da miskini guda 10 shine kai kafara wannan rantsuwar da kai ko kuma mine ko kuma ka kiswatuhum wato ka tufatar da shi wato bai zamanto ka tufatar da shi malamai suka ce tufatar da shi ya ne zakai ka saba mishi riga da wando wanda daidai zai iya yin sallah da su kamar yadda Imam Malik ya tayi kan haka nan wasu malamai suka ce kiswatun ka kana iya ka sayi wasu abubuwa dai ka samu wata hula ka sassayen mishi amma malamai suka ce a'a ya zamanto dai abinda in ya sa su zai iya yin sallah kenan kamar dai riga da wando haka ko kuma wata jallabiya misali ko kuma idan ba a samu ba wannan auta harir raqaba ko kuma a iyautar da bawa faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam idan baka samu baka fara rantsuwa shine zakai azumi guda 3 idan kai rantsuwa zakai kafara ta wato shine zakai azumi guda 3 wanda da yawa wasu zaka gani garaje yana sa mutane zaka gani sun yi rantsuwa ko kuma dalilin wasu abubuwa su sa su yi rantsuwa kamar yadda wani mawaki yake cewa aqsamtu billahi anni la ukallimuha li annaha la tawfi bil ahadi fama labistu siwa yawmin wa laylatihi faruhtu as'al aw abhasu an kafaratil qasami aw kama qala wato rantsuwa yi da Allah cewa ba zai ma ba matar shi magana yace ko saboda batta cika mishi alƙawari ko kuma wani abu ne da ya ta mishi yace fama labistu siwa yawmin wa laylatihi yace bejima ba kawai kwana ɗaya ne yayi sai fara bibiyan malamai menene kafarar rantsuwa ya zai yi kafara shi yayi rantsuwa kuma zai yi kafarata to dai kafarar rantsuwa shine wannan Allah subhanahu wataala ya sanya azumi ya zamanto daga cikin kafara kenan kai azumi guda uku sai aya ta gaba malamai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala min an-na'am yahkum bihi dawa 'adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyamu liyadhuka wa bala amri afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqim Allahu minhu wallahu 'azizun dhu intiqam wato wannan malam ya kawo game da mutumin da ya dauki ihrami kai ne za ta yi haji sai zamanto wato kai ihrami kuma sai kaga wata barewa sai kaje ka halbe ta to nan kuma ka taka wato dokar ihrami kenan abin da yake kanka wato shine za a zo a je wajen zawa adil wanda yake adali a cikin ku na malamai ya maka wato fidiyar da zaka bada shine zamanto gwalgwadan abin da ka kashe idan ka kashe barewa sai a duba cikin dabbobin na'am wato irin su kenan akuya za a nema daidai wa daida kenan dai in ka kashe barewa sai aje a nema akuya kaje a makka a yanka kenan ya zama to wannan shine kafara ka idan kuma baka samu ba shine shi ma akwai ciyar da miskinai ko kuma in baka samu ba wannan to kuma zakai gwalgwadan azumin wannan misali ka aje ka kashe rakumi ba rakumi ba abun da za a yi kiyasin shi da rakumi jumuna ko kuma wani abu na daji dai to sai aka zo aka daidaita cewa wato rakumi zakka yanka kai ko baka da kudin rakumi kuma baka da na miskine sai kai azumi malamai suka ce azumi to ya zakai azumi aka ce gwalgwadan na rakumi gwalgwadan rakumin za a kiyasta a gani azumi nawa zai zamanto wato kafara in barewa ce akuya za a daidaita a gani gwalgwadan ita azumi nawa zakai wasun ce shahrain a suka ce a daidaita tunda Allah subhanahu wataala ta yi aw adlu zalika siyamun siyaman kenan liyazuka wabala amli dan ya dandani wato abin da yayi saboda an hana ka kada kai ka farauta ka dauki wato ihrami kuma ka je kai kenan wannan shi ma yana daga cikin falalar azumi Allah subhanahu wataala ya sa shi kafara ana shine malam yana jijjiro mana duka kafara kafarurin haka kuma aya ta gaba yace wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ain min qabli an yatamassa waman lam yastati fa it'amu 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adhabun ali wato game da mutumin da yayi zihari me zihari ka kutanta matakka da mahaifiyarka kamar kai ziharinta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko kissa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah gabaki da to idan ka zamanto kuma zakai dawo to sai kai kafara daga cikin kafara zakai azumi wato shahrain wata biyu a jere shine kafara ka tukun ka je ma matakka kenan wannan yana daga cikin kafara shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanyo shi yana daga cikin falala azumi haka kuma yana daga cikin falala azumi mutumin da ya je ya afka ma iyalin shi wato a cikin Ramadan wanda shi ma hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi yazo ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Annabi ya halaka ya halaka ya halaka kice mi ya halakar da kai yake cewa mata shi yaje ma wato kuma a cikin Ramadan kice to kana da iko da zaka iya yauta bawa bai da talaka ne miskini ka ciyar da miskinai bai iya azumi wa ka iya azumi shi wata biyu a jere yace Ramadan in ma ya kasa yi da sa to daga nan dai yana zaman wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo sadaka aka ba shi aka ce yaje ya ciyar da miskine kuma daga ƙarshe dai yace akwai wani miskini wanda bai kai shi ba Annabi yayi dariya aka ce to kaje ka ci to wannan kafara shi idan mutun yaje ga iyalin shi a cikin Ramadan ana azumi ba idan an cikin dare ba lokacin da yake azumi to kafara shi shine shi ma siyamu shahrain azumi zai yi wato ajere wato wata biyu kenan wannan duka yana daga cikin irin falala azumi Allah subhanahu wataala ya sa shi kafara ne na irin laifi ko kuma wani kuskure idan mutun yayi shine ma da yace wa kadhalika yashtariku siyamu was sadaqa fi takfir fitnati ar-rajul fi ahlihi fi malihi wa ahlihi wa jarihi haka shi ma azumi wato yana shiga wato da sadaka cikin kankara wato fitinar da mutum zai ta same shi a cikin dukiyar shi ko kuma wato cikin iyalin shi ko kuma makwabcin shi to azumi idan kana yin shi la Allah wata fitina mi ake ce ma fitina malamai suka ce kai da makwabcin kai zamanto la Allah ka mishi wani hasada ka dan haka ko kuma ka dan cutar da shi haka wanda baka ka aka ba karami haka to yawan azumi yana sa ya kankare maka wannan haka fitina cikin iyalinka la Allah cikin haƙƙin matarka ko kuma haƙƙin mijinta ta tauye mishi wani abu ko kuma wani lokaci ta ya kyare ta ko kuma wani abu makamancin haka malamai suka ce shi ma yana kankare ma kenan duka wannan azumi sababi ne wanda yake kankare irin wannan wato zunuba kenan wannan shine malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato falala azumi a cikin kafara shine ya ce ana Huzaifah bin Yaman radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana cewa fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqa wato fitinan mutun a cikin iyalin shi da dukiyar shi da makwabcin shi abinda yake kankare mishi shine as-salatu sallah da azumi da kuma sadaka idan kana yawan yin wannan zai zama to suna dan kankare maka wannan zunuba wannan kenan yake ƙara nuna mana irin falala wato azumi muna cikin dai fasali wanda malam ya kawo mana akan falala azumi wannan duka kafara da aka kawo wato azumi kenan yana kankare maka wasu abubuwa laihi ne kama Allah subhanahu wataala sai aka ce to ga azumin da zakai kai zama to an kankare maka kenan duka wannan shine malam ya kawo mana sai abu na takwas malam yace ar-rayyan lis-sa'imi wato ar-rayyan wato kace ar-rayyan uiddat lis-sa'imin wato wata kofa ce a aljanna an tanade ta ne ga masu azumi shine kawo hadisi yace an sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan wato lalle a cikin aljanna aljanna akwai wata kofa ana ce mata ar-rayyan la yadkhulu aw yadkhulu minha minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah masu azumi kadai suke bin wannan kofar su shiga kamar yanzu misali idan aka zo wallahi al-masalul a'la irin anti da ake taro ko kuma za a yi wani conference ko kuma za a yi wani taro dai haka zaka gani kohohin daban-daban akwai na ya ayyuhan nas su shigo daga can sama VIP kuma na manya zaka gani da baka san ba ma daga ina suke shigowa to shi ma haka aljanna Allah subhanahu wataala yake imama masu azumi wato wata kofa ka san ta musamman ce kofa Allah subhanahu wataala shine kenan ya kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai shiga daga wannan kofa sai masu azumi kadai suke shiga daga wannan kofa wala yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wani ba zai shiga ba daga wannan kofa sai masu azumi annabi yace fa idza dakhalu ughliq suna shiga kuma za a rufe wannan kofa fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad babu wanda zai shiga wato daga wannan kofar kesu fa idza dakhala akhiruhum ughliq aw tarwa yace idan na karshen su ya shigo wato sai a rufe wa man dakhala shariba idan kuma duk wanda ya shiga daga wannan kofar wato zai sha abin sha wa man shariba lam yazma abada wato kuma duk wanda ya sha wannan abin shan wato ba zai ji kishirwa ba har abada kenan wannan ma yana daga cikin falalan masu azumi Allah subhanahu wataala ya musu tanadin wato wata kofa ta musamman wato wanda zai su shiga wato algoba tashin alqiyama cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya samu kenan wannan duka malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato falaloli na azumi shine duka ya kawo mana wannan abin da ya shafi kafara da abin da aka ma masu azumi tanadi da kuma wato irin mai azumi irin ladan da yake samu a wajen Allah subhanahu wataala sai malam ya je gaba fasali na gaba yace fadlu shahri ramadan wato falala wato watan ramadan wanda daman littafin wannan menene yace malam sifat saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan siffa azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ramadan to har yanzu duka yana maka muqaddima ne bamu shiga ba siffa azumin da dukan abubuwa da zai yi mana bayani na farko yace falala watan ramadan sai yace ramadan shahru khairun wa baraka habahu allah bi fada'ilin kaseeratin mubayyinatin kal atiya wato azmi wato wata ne mai alkhairi da albarka Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma bayin shi kyauta ko yayi wata kyauta da falala mai yawa kamar yanda ayoyi ko kuma bayani zai zo maka a nan gaba wato azumi watan azumi falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam irin yanda suke kwadayin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rizkar da su cikin azumi zan mu gani kuma a gaba irin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya tsoratar ga mutumin da wato azumi yazo kuma ba a gafarta mishi ba wanda diyawa idan akwai wani wanda yayi maholikin cewa wani yayi shahada sai akai katari wani kuma ya mutu bayan shi da shekara guda wato he zamanto kuma yayi wancan wanda yayi shahada lada daga ciki annabi sallallahu yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi to shi wannan in ba ya samu bautan ramadan wanda watan ramadan wata ne wanda yake kowane wata kamar yanda malam zai kawo mana daga cikin falalolin su na farko yace shaharul qur'an yace wata ne na alqur'ani yace anzalallahu azza wa jalla kitabahul majid hadan linnasi aw hudan linnasi wa shifaa'un lilmu'minin yahdi lillati hiya aqwam wa yubayyin sabilur rashad fihi في ليلة القدر من شهر رمضان الخير قال ذو العرش المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم واتو مالا يتي وطن أزمي وطن واتو القرآن وان الله سبحانه وتعالى يا سبقد القرآن واتو أتكم وطن أزمي واتو وان القرآن كما شرياني غمتاني كما وركاني غممني yana shiryar da mutane hanya majidiciya yana bayyana musu wato hanya wadda take sabilin rashad hanya wadda take tatacciya hanya ta kubuta hanya ta samu wato dacewa a wajen Allah subhanahu wataala a cikin Ramadan ne yake da kai wani dare lailatul qadr ko kuma a cikin da lailatul qadri cikin watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya saukar da shi Allah subhanahu wataala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azmi wanda aka saukar da alqurani a cikin shuhuda للناس وبينات من الهدى والفرقان wanda shi shiriya ne ga mutane da kuma bayani da shiriya wato da rarrabewa ga al'umma gabaki da alqur'ani kenan faman shahida minkum ash-shahra duk wanda wato ya samu kanshi ya riski kanshi a cikin wannan wata na Ramadan falyasumhu to yayi azumi kenan kai ne kawai gari an ga wata ko kuma ka ga watan wannan an ce maka an ga wata to ka dau azumi sai malam yace wa alam akhi barakallahu fika anna wasfa shahri ramadan bi annahu unzila fihi alquran yace ka sani cewa ya kai dan uwana Allah subhanahu wataala yayi maka albarka cewa siffanta watan azumi watan ramadan da akai da sabka alqurani wa bina ama ba'dahu bi harfi fa'in allati tufid at-ta'yil was-sababiyya da kuma gini da akai da abin da yazo bayan shi da harafi na fa wadda harafi na fa tana bayyana maka ko kuma tana fadakar da kai abin da ya shahi at-ta'lil dalilin wani abu dalilin kaza kuma was-sababiyya da kuma sababin kaza shine fa man shahida minkum ash-shahra falyasum kenan wannan fa'il dalili ta'lili shine ya zamanto fa man shahida duk wanda ya zamanto azumin nan an waye gari an ga azumi yana raye kenan falyasum to ya azumci wannan azumi shine yace yufidu bi tariqil ima'a ila al-illa anna sababa ikhtiyar ramadan li yakuna shahru sawm huwa inzal al-quran yace yana maka nuni ne ko da ishara cewa sababin da yasa aka zabi wato watan ramadan ya zamanto watan azumi shine sabkar da al-qur'ani da akai a cikin shi kenan wannan yake nuna mana irin wato falalar wannan wata a cikin shi ne aka sabkar da al-qur'ani abu na biyu malam yace tasfidu shayatin wa iglaqul abwab wa iglaqu abwabun niran wa fathu abwabil jinan wato abu na biyu shine a cikin watan azumi ake darmi dukkan wasu aljannu bujirarru haka kuma ake korihe kohohin wuta haka ake bude wato kohohin aljanna wanda wannan a cikin azumi ne shine malam yace fi hadha ash-shahr al-mubarak a cikin wannan wata mai albarka yuqillu ash-sharru fil ardi wato sharri da fasadi a ban kasa yana kankanta zaka gani idan azumi ya kama zaka gani duk wani wanda da yana wasu abubuwan shi zaka ga ya rage wani ya fasa wani idan azumin ya zo ka in azumi ya kare ya shiryu idan azumi ya huce zaka gani kullun da shi ya zamanto shine ma yake kiran sallah to watan azumi daga cikin kenan falalashi ana ermi aljannu duk bujirarrin aljannu wato an erme su shine yace haisu tusaffadu aw haisu tusaffadu wa tushaddu mardatu aljinni bis salasil wal aglal wal asfad wato lokacin azumi ake erme duk wasu bujirarrin aljannu maradatul jinni da sarka a daddarme su a sa musu mari a sa musu irin ankur din an daddarme su saboda kar su zo mine su cutar da mutane shine yace malam yace fala yukhlisuna ila ifsadin nasi kama kanu yukhlisuna ilayhi fi ghayrihi bazasu samu damai zawwa su bata mutane su batar da su akan yin ibada ba kamar yanda lokacin ba azumi ba suke zamu suke musu hakana yana an karme dukkan wasu burjirarrun aljannu kenan zaka gani mutane sun natsu suna ibada su kenan wannan aljannu wanda suke burjirarru ba za su samu damar su zo su yi firtirban su su zo su hana su bauta Allah subhanahu wataala shine malam yace listigalul muslimina bisiyam saboda musulmai sun shagala da yin azumi allazi fihi tamqu shahawat wanda wannan azumi ke da kai wato kariya abinda ya shahi shahawace wa bi qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani wa sa'irul ibadati allati tuhadhibu an-nufus wa tuzakkiha haka kuma da wasu daga cikin ibadodi wanda take tsarkake wato zakata ibadodi na azkar zikiri ne zaka ga mutane da yawa suna yi zakatan mutane wato sun tsarkaka wato a cikin wannan wata na azumi قال رب العزة الله سبحانه وتعالى كتبوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واتو أنفرلنتامكو واتو أزمي كما عندك فرلنتن دمتا دمتا عند سكزو جبانكو لعلكم تتقون واتو دمكو سامو واتو تقوى لذلك سبود حكما لنجد تغلق أبواب تغلق أبواب جهنم ake rihe dukkan kohoyin muta wa tuftahu abwabul jinan abude kohoyin aljanna li'anna al'amala salih kaseerun saboda aiki managarci wato yana da yawa wal kalimatu tayyibatu wafiratun wafirun aywa yace da kuma magana wadda take daddada wato cikakka ce sai yace qala sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza jaa ramadan idan ramadan yazo futihat abwabul janna ana bude kohohin aljanna wa ghulqat abwabul niran aka ana rihe kohohin wuta wa sufidat ash-shayatin shaydanu kuma ana sanya musu mari wa kullu zalika malam yace dukkan wannan yatimmu fi awwal layla min shahril mubarak yana faruwa ne a farkon dare na azumin watan ramadan yau an ce an ga wata daren farko na ramadan a lokacin Allah subhanahu wataala an darme duk wasu bujirarrun aljannu an rike koho guda an zamanto an bude kohoyin aljanna li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza kana awwalu layla min shahri ramadan idan ya kasance wato daren farko na watan ramadan sufidatu shayatin wa maradatul jin dukkan wasu shedannu da wasu aljannu bujirarru za a darme su wa ghulqat abwabun nar za a rike koho wato wuta falam yuftah minha baban baza abu e wata kofa daga cikin ta ba wa futihat abwabul jinan falam yughlaq minha baban haka za a bude kohohin aljanna baza a rike kowace kofa ba wa yunadi munadin mai kira zai kira ya baghiyal khair aqbil ya kai mai neman alkhairi gabato saboda an bude kofa alkhairi an bude kohohi na wato ka samu tuba ka samu aljanna wa ya baghiyash sharri aqsir ya kai kuma mai nifatan yin mummunan aiki ka takaita saboda wata ne mai albarka walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli layla haka kuma Allah subhanahu wataala yana da wa'anda ake iyantawa daga wuta a kowane dare na watan ramadan a wata ruwaya yazo kowane wuni da kowane dare kamar yanda ake da kai da'awa da'watul istijaba haka kuma malam yace a gaba na gaba a cikin ramadan ke da kai lailatul qadr kenan yana daga cikin falalan watan ramadan cewa akwai lailatul qadr shine yace alimta ayyuhal abdul mu'min anna allaha jalla jalaluhu ikhtara shahr ramadan li'annahu unzila fihi alquranul karim wa yumkin istikhdamu zalika fil qiyas bi tariqatin mutanawwi'a yake cewa ya kai bawa mummuni kasan cewa allah subhanahu wa ta'ala ya zabi watan ramadan saboda shine aka sabkar da alqurani yace dalilin haka kuma ana muna iya mu yi qiyasi mu amfana game da wato wasa hanyoyi mu ce shine anna akrama yawmin inda Allahi huwa fi shahri alladhi unzila fihi alquran shine mafi wato samun wani wuni ko kuma mafi samun wata rana ko wuni a wajen Allah subhanahu wataala mafi karamci ita ce wato a cikin watan Ramadan saboda Allah ya kaidaice shi wato da wato sabka alqurani fayajibu an yakhussa bi'amalin za'id yace to shi yasa ya zamanto wajibi ya zamanto an kaidaitar da azumi da ayyuka wanda suke sun karu yace wa yashhadu li hadha ma jaa fi tahri lailatul qadr wa takhsisuha bi mazid min al'amal abinda yake mana sheda akan wannan shine kamar yanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na mukirdadi daren lailatul qadari ya zamanto kuma mu ƙara kaimi a wajen ayyuka kamar yanda hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan karshen ramadan ya zo goma na karshe yana tashi ya darme jabtan shi ya zamanto ba komai sai ibada ayi itikafi saboda yana neman lailatul qadr wanda kuma wannan dukkan ayyuka wato wanda suke aiki na kirki zaka gani karshen shi ana so ka gode ma Allah ko kuma ya zamanto ka ƙara kaimi a cikin wannan aikin naka wasa yati zalika insha Allah mufassilan fi mabahis lailatul qadr yace malam yace zai zo bayani zai zo maka a mabahisi da zai yi na lailatul qadr a can gaba yace annan ni'ma ba nabi yace cewa ni'ima idza hasalat lil muslimin idan ta samu ga musulmai istaujabat mazidan min al'amal shukran lillah idan Allah subhanahu wataala ya ma musulmai wata ni'ima to abin da yake wajibi ya zamanto sun ƙara aiki dan su zamanto sun gode ma Allah subhanahu wataala yace abin da yake bayyana mana wannan li hadhal ma'ana qaulul bari ba'da tamam ni'mati shahru saw bayan an gama azumi Allah subhanahu wataala yake cewa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wato dan ku cika wato kidayya wannan azumi zamanto an ida shi wanda zai rama daga baya ya rama kuma ku girmama Allah subhanahu wataala akan abin da ya shiryar da ku haka kuma tana yiwa ya zamanto ku gode ma Allah subhanahu wataala haka malam ya kawo akan karshen haji idan ya zamanto an ida haji shine yace fa idza qaraytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra wato idan kun gama haji kun ida aikin haji to ku ambaci Allah subhanahu wataala kamar yanda kuke ambatar iyayenku ko kuma fiye da haka nan saboda mene godewa Allah subhanahu wataala kenan wannan duka malam ya kawo shi dan ya nuna mana irin falala wato ta watan Ramadan watan azumi wanda kuma watan azumi mun sani falalolin shi suna da yawa kamar yanda malam zai kawo mana wato a gaba wasu daga cikin shi lokaci yana wuju kun mun shiga da wannan baba tunda karami ne malam yace wujubu sawmi ramadan wato wajibcin azumin watan ramadan wajibi ne azumin watan ramadan ga wane shine ga mutum wanda yake musulmi mutum wanda yake badagi mutum wanda yake mai hankali kuma ya zamanto yana da kudura yana da zai iya yi ba tsoho ba kenan gajiyayye kenan idan aka ce musulmi kahuri ya huta idan kahuri yayi aikin musulmi wannan ba za a karba mishi ba haka kuma badagi yaro ya huta yaro kawai ana koyar da shi azumi ne dan idan ya girma ya saba haka kuma ya zamanto mai hankali kenan majnuni ya huta daga nan haka kuma wanda yake da ikon yi zai iya yi bai da rashin lahiya ko kuma ba tsoho bane wanda zai zamanto ciyarwa yake kenan wannan malam shine ya kawo mana yace fa man taqawwa khairan fa huwa khairullah ga dukkan wanda ya zamanto yayi taqawwi to na alkhairi bayan azumin yayi taqawwi to fa huwa khairullah zai zamanto alkhairi gare shi wanda wannan aya zai malam zai kawo mana ita cikakken ta iktibasi ne yayi wato da ita yace lima taqaddama min fada'il kataballahu 'ala almuslimin sawm ramadan game da abin da ya gabata na falaloli Allah subhanahu wataala ya farlanta ma mutane wato azumin watan ramadan walima kana fatumil anfusi an shahawatiha yayin da ya kasance ko lokacin da ya kasance fatumil anfusi wato yayi rayuka an shahawatiha game da shahawaitanta wa hajabiha da shamakanceta amma alufatiha da dukkan abubuwan da ta saba min as'abil umuri yana daga cikin wato abu wanda yake mai yauni wato ya zamanto abinda rai ta saba irin na shahawa na cin abinci na zuwa ga iyali abu ne mai yauni ga sahabbai a lokacin saboda an yi wajen shekara 50 mutum yana raye kai tsaye ya shigo addini an ce mishi to za a wuni ba a ci ba abinci kaga abu ne zai zamanto yayi zamanto mai yauni a cikin su to shi yasa malam yace ta'akhkhara fardu wato farlantar da azumi sai jinkirta saboda azumi an farlanta shi a shekara ta biyu bayan hijira ba farlanta shi ba tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka malamai suka ce saboda mi saboda yanda mutane suka saba akan shahawaice shahawaicen su a ce kai sai ka shigo musulunci an ce ba kaza ba kaza ba kaza sai ka ji musuluncin bai maka ba sai ka yarda to shi yasa suka ce yana daga cikin hikima ta aka yi ta akhirin azumi har sai ya zama to bayan hijira shekara ta biyu aka farlanta shi shine yace ila sanatu saniya min al-hijra walamma tawattanat al-qulub ala at-tauhid sai lokacin da zakata suka nutsu suka samu nutsuwa akan tauhidi wa ta'zim sha'airillahi da girmama dukkan wasu shi'ar dukkan wata alama dukkan wasu ayyuka na addini na Allah subhanahu wa ta'ala nukilat ilayhi bitadarruj sai aka zamanto azumin aka farlanta shi da tadarruji kadan 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 ake farlanta shi yani ne aka farlanta azumi shine bihi ala at-tahyil ma at-taghrib ma at-targhib fi sawmi da harko aka zamanto azumin da azumin ashura ake da aka farlanta ramadan sai zamanto ramadan in an farlanta shi ala at-tahyil cewa idan zaka iya kai idan baka iya ba kuma ka kai shine yace wa man wa alal ladina yutiqunahu kama inda ya kawo fa fidyatu ta'amu miskin wato zakaciyar idan kana iyawa ma a lokacin kana iya yin azumi kuma baka so kai sai ka ciyar da miskin wannan tun harko kahin ya zamanto an zamanto wajibi kamar yanda aka farlanta masu habbai shi kenan a hankali a hankali shine malam yace li annahu kana shakka ala sahaba radiyallahu anhu wato saboda ya tsananta wato a wajen sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su fa kana man arada an yaftur wa yuftadi fa ala wa qala ar-raufur rahim yace kamar he kasance wato game da mutumin da yake so ya zamanto ya aje azumi ya zamanto ya aje ya ciyar sai yayi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ga mutumin da yake iya yin azumin ma idan ya zamanto ya ciyar da miskini wannan to yayi amma idan kai kokari kai azumin fa huwa khairul shi yafi alkhairi kuma Allah yace wa an tasumu khairul lakum naku yi azumin shine yafi zamantowa alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance wato kun sani to wannan a farkon musulunci kenan daga baya sai aya ta gaba ta zamanto ta shahe wancan sai zamanto an wajabta azumi dalili shine faman shahida minkum shahara falyasum kawai duk wanda ya zamanto azumi yazo ramadan yazo ka zamanto musulmi ne baligi ne lahiyar kalau ya zamanto kana da hankali to ka azumci wata ramadan shine yace summa nazalatil aya allati ba'daha fa nasakhatha sai wannan aya ta zamanto ta nasakhi wancan أخبر بذلك الصحابيان الجليلان وتو عبد الله بن عمر وسلمة بن أقوى وتونا صحابي وما سدرج سوني سك أنبت ونا فقال نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كنون آية تزمن تا شاهي ونجوه كنت النتي ونهركم كنا إيا كي كوكما كنا إيا وتو كأي sai malin yace wa ana ibn abi layla daga ibn abi layla yake cewa haddathana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wato ma abu saban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ba mu labari cewa nazala ramadan fa shaqqa alaihim an sabko da watan ramadan sai zamanto ya tsanai ta gare su fa kana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka saw sai zamanto game da mutumin da ya zamanto ya ciyar da kowace rana ka ciyar da miskini sai ka bari yin azumi mimma yutiquhu koda ka zamanto kana iya yin shi wa rukhsa lahum fi zalika aka zamanto an musu rukhsa akan wannan fa nasahatha wa anta sumu khairul lakum sai zamanto wannan aya wa anta sumu khairul lakum ta nasakhita malamai suka ce wannan aya ba ita bace ta nasakhita waccan ce wadda tace sharu faman shahida minkum shahara falyasumhu fa umiru bis siyam sai aka umurce su wato da yin azumi wa asbaha sawm sai azumi ya zamanto wato sawm ramadan ba'da ha bayan ya zamanto farilla kenan rakizatun wani min raka'izil islam wani amud wani gimshiki ne daga cikin gimshiken musulunci wa rukunan rakinan da wani rukuni ne mai karhi fi dini a cikin addini liqaulir rahma al mahda al muhdat wato saboda fadan mai rahama wanda yake mai shiryarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama buniyal islamu ala hamsin an gina musulunci akan gimshikai guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shedawa babu abin ma bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa annabi Muhammad ma'aikin Allah ne wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'i zakati da bada zakka wa sawm wa hajjul baiti da haji dakin Allah wa sawm ramadan da kuma azumin watan ramadan sai zaman to kenan azumin watan ramadan yana daga cikin gimshikan addinin musulunci azumin watan ramadan wajibi ne kenan annabi malam yana nuna maka cewa azumin watan ramadan wajibi ne game da mutumin da ya zamanto musulmi ne kuma baligh ne kuma mai hankali ne kuma ya zamanto ma alqudra zai iya yi ba kenan idan ya zamanto bai da lahiya zai zamanto ya ajiye azumi kenan ya zamanto ya rama shi daga baya idan kuma tsoho ne wanda bai iya shi kuma zai ciyar kamar yanda bayanin zai zo a gaba yanda mallan zai kawo insha Allah nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahir shi daga cikin zakatunmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk